Vandaag vanaf 9 uur help ik je met opstarten.
Joost Burger.
De Slam Mix Marathon.
Elke vrijdag 24 uur in de mix. Firebeat. Play music. Play life. Slam.
This is Ignite Radio.
Da 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 Mix marathon.
Fire beats.
the breathing, breathing out my lungs. And I ain't here to apologize, no. If you don't wanna compromise, no. Go and cut me off, ooh. But girl, your body moves you wrong. Keep talking.
Yeah. myself, show I don't need.
Okay.
press.
Marathon. Mix Marathon. Mix Marathon. Mix Marathon. Mix Marathon.
Thank you. got soul, I want love, I got dreams, I wanna shake your heart until it bleeds. I got faith, I got hopes, I want money, I got soul, I want love, I got dreams, I wanna shake your heart, your heart, your heart. I got faith, 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 faith.
I got faith.